Bismillahirrahmanirrahim. When shatter is my fear. TMA. Tino. One more. Katama kemu, kachiremu wacheke walanga. Ya Allah, ya Rahim, ya Kudus. Albarakati ya Zuminga, kashare lefimu. Allah, kakaribi badamu, ya nchi wukabasu lafia. Albarakati ya Zuminga, kabamu, oh Allah, abinda muke gudin shiduka kakiya ye mu na shi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tafabemu kashare muna awaye. Ya Rahma, ya Rahim, ya Malik. Kakiyaye mu da talauci. Kaba mu sadarabo. Kaba mu saurai da lafiya. Marigaye mu kasa sun futa. Kakiyaye mu da sabon kabari. Albarkaci ya zuminka. Sunduka kabamu, oh Allah, abinda muke gudin shiduka kakiyaye mu da shi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. We should do this more often, wa-wa, yeah.
Sallallahu alayhi wa sallam. Bro, Benny on this beat, yeah. He still don't want to mix it.
Anabi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Al-barakati, Anabi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.
I've been the book, you could do shit, you can't.